Lil Prince, baby. LSV.
Is the dusky of his star on the mix?
Dilly.
Yeah.
Mana mama tang enda baru. Da inda baru da baru har kanan sai ana da baru
da baru
da beautiful girls baru da baru da baru da baru da baru Yeah. Money no day on ground like black Camaro. Kanarena na aiko kamaru. Jeka tambaya ina da babes a samaru. Umba nibo wa kidama musa al amaru. Ina da abunda siki so chudole nisu bini. Zemana paso apakar Lamborghini. Ina basa assignment kuma ina gara tini. I'm the best kuma ba one day fini. Aya, se isako musu bagi. Dini soke musu taji. I'm going deep. Ko ba dagi. Inki nasa gani miya wune kira saigi. Mana mama tang enda baru. Mama's boy Miti nawa ne daga jikwe in shiga karu amma baru kuji abin da ya faru wai saboda ina kwace musu yan mata ne suke so su ta da daru wai na sace musu zuciya suna wani ta tar da jijiya wai yan matan su sun ce in dai ba ni ba sai dai rijiya a dafa da mana long time.